ilimi garkuwar dan adam
dan hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa
masallawa assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a makon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya rataba hannu akan wata sabuwar doka da za ta baiwa dalibai bashi domin yin karatu a manyan makarantun kasar wannan sabuwar doka dai ta haifar da cece-kuce tsakanin dalibai malamai da kuma iyaye da ma masu sharhi kan harkokin ilimi da tattalin arziki wakilinmu Madina Dauda ta tattauna da wasu masana akan fa'ida ko rashin fa'ida wannan doka da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya rataba wa hannu ba tare da bata wani lokaci ba ga Madina Dauda
wannan doka wacce aka fi sani da dokar bada lamuni ga dalibai ta kafa asusun bada lamuni na ilimi don taimakawa ƴan Najeriya samun kuɗin shiga manyan makarantun da suke so duk dalibin da ya karɓi wannan lamuni da za a bada shi babu ruwa an amince masa ya biya kashi-kashi bayan ya kammala shirin bautar ƙasa wacce aka fi sani da NYSC ƙudurin wanda tsohon kakakin majalisar wakilai Sani Bajabiya Mila ya fara gabatar da shi a gaban majalisar wakilai a shekara 2016 majalisa bata kammala aiki akan dokar ba sai aka sake dawo da shi a shekara 2019 kuma ya samu ƙarin kulawa daga majalisar dokokin ƙasar a watan Nuwamba na shekara 2022 wato wata ɗaya bayan da malaman jami'o'in ƙasar suka kammala yajin aiki da suka kwashi watanni 8 suna yi to sai dai malaman jami'o'i sun bayyana ra'ayoyi mabambanta da farko ga ƙwararre a fannin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria Farfesa Muhammad Muntaka Usman ya yi nazari kan wannan dokar
shi wannan doka da aka samu hannu ba shi ne na farko ba an yi su a 1980 har zuwa 1992 ne aka rufe wannan bankin bada rance ga dalibai to wannan doka da aka yi ba sabon abu ba ne ba yana da kyau din a kalli ita gundarin dokai da kuma mai ta kunsa sannan a ga cewa menene zai faru a hasashe na mai hasashen fannin tattalin arziki kamar yadda aka sani to na farko dai shi bankin kanshi da aka ce za a kafa shi da hannun jari na biliyan 1 kuma an faɗi yadda za a samu wannan kuɗi na biliyan 1 sannan za a ba da bashi ga dalibai wa'anda iyayensu ba su samun fiye da naira 500 a shekara su ne za a ba wannan bashi za su yi appliance nema bukatun cewa suna so a ba su wannan bashi sannan a ba su wannan bashi to kin ga tun daga nan an fara tuka da warwara duk wani ma'aikaci na gwamnati ko na karamar hukuma ko na gwamnatin tarayya ko na jiha da yake dauka albashi 50,000 baya cikin wanda dalibai ƴaƴansa za su iya samun wannan bashi a gundarin dokai to wannan yasa cewa sannan kuma su wa'anda ba ma'aikata bane ta yaya zaka kididda cewa suna samun 500,000 a shekara ko kasa da 500,000 a shekara to wannan ita ma matsala ce sannan kuma inda ake kofo irin wa'annan dokokin su kansu suna fama da matsaloli na wannan bada bashin kamar in ka je Ingila zaki ga an ce ma yawan wa'anda suke kashe kansu saboda bakin cikin cewa sun kasa biyan bashin da suka dauka suna dalibai suna da yawa saboda haka dole aka yi wani doka da ya kara kallon yadda za a yafe musu bashin idan kika je America haka yake cewa mutanen sun dauka babu halin biya to wannan rashin biyan ya ta'allaka ga irin aikin da kake yi kuma irin aikin da kake yi din nan shin zai ba da damar ka biya wani abu idan albashinka ba zai ma ishe ka ba to yaushe zaka biya bashi to wannan duk wasu abubuwa ne da za a yi la'akari da su akan shi aikin wannan bankin sannan a ga amma dai ala kullu halin mu hangan mu ta daliban ilimi na fannin tattalin arziki mun san cewa duk duniya ba kasar da ta ci gaba da ilimi idan gwamnati ba ta shigo ba wannan duk wani dabara ne na gwamnati ta janye hannunta akan maganar ilimi wanda ba mu kai wannan matsayin ba saboda yanzu da kirkire-kirkire da wani kawo ci gaba da bincike-bincike na matsalolin rayuwa ya kamata a ce an kai wani matsayi sannan za a ce wasu 'yan kasuwa su shigo to wannan duk wani take-take ne na tsaurara jari hujja a ƙasa
ai kai ƙwararre ne wace shawara za ka ba gwamnati
to muna masu fatan alheri amma dai ko ina aka je yanzu an duba cewa akwai matsaloli akan bada irin wannan bashi ga dalibai da kuma saboda yadda tattalin arzikin duniya yake ne to shawarwarin da zamu bayar akan wannan gyara shine su duba dokai tukunna su ƙara dubanta sosai akan waɗanda za su iya rancen wannan bashi sannan kuma cewa wannan bashi mun san yadda 'yan Najeriya suke idan suka mai da wannan abun kamar yadda a harkar Najeriya take sai wane da wane zai samu wanda ma bai cancanta ya anshi bashin ba zai ansa kuma tun 1980 mutane suka fara bijire mu rashin biyan wannan bashi so saboda haka duka wa'annan za a duba wa'annan insha Allah in dai an dudduba ana iya amma babu yadda za a yi gwamnati ta ce ta zara hannunta akan harkar ilimi sannan ta ga wani da mai ido dole ne sai gwamnati ta tsaya ta dauki muhimmancin ilimi ta zuba kudin da ya kamata a zuba ta duba ido akan yadda ake tafiyo yadda harkar ilimi a Najeriya
kamar yadda farfesa Muntaka ya bada shawarar a sake duba dokar sosai domin an taba yi a baya shi ma farfesa Abubakar Umar Kadi na Jami'ar Abuja ya tsokaci kan dokar tare da bayyana fargaban sa
to ni ina ga wannan shiri na bawa daliban gabar Sandare bashi domin su biya kudaden makaranta da sauran bukatun karatun su yana da saki kyakure da gaske
masu sauraro saboda kuran lokaci a sai mako na gaba zamu dora a madadin Madina Dauda da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Jude Lerner Gresham na ku baban Yusuf Burin ke cewa a huta lafiya
san hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulunku jama'a kiran mu nake bisa da ajewa